umwana shi ko sinar umwani sosai saboda ina kare kamar yanda ake ba yaran nan CPS cin gari suna sha wannan comprimate kenan da ake ce mana CPS kenan ya iri guda ne da wancan ya shi ma duka riga kai ne ka gani ko to mace ta zo wata tara ta yaya za a samu duk wannan fanal bat same ta ba sai kaga mace ta zo wata tara da kumburi na jiki tension a lokacin za a gano tension tana hawan shi ne duk magani za a mata lokaci ya riga ya kurce na wajen aihuwa kenan duk abin da za a mata kalilan ne ko an yi magani gaskiya cikin dari da kyal za a samu kamar kashi 10 waɗanda za a ce an samu an ceto su amma in kin zo wurin awon ki tun da wuri za a kare ki ana cikin gishiri a ce miki ga ni ki hankali kina fara kumburi borin gishiri zai ne kina ina exam kina na hawan jini kina karamtar jini kina da cuta kaza kamata a kare ki danki ga kwanciyar da ke cikin shi ba mai kyau bace ya kamata ki kaza ya kamata ki shirya kaza ka ga duk wannan ba sai in kin zo lokacin zaki so a lokaci ya kure ka ga matsalolin ki samu sosai gare su haiwa duka mata wallahi ba za a zo ran awo ba kuma awon ga kowa san kyauta ake shi sai da examen sauran akwai akwai sauran in kamar awon jini tsarin da za a baki takarda a cikin take take wannan dole zaki biya shi in kuma kin zo cikin santar kin da ake shi dole sai ki biya kudin wannan kudin awon jinin nan da awon tsari wanda za a miki da sukari shi wannan kina biya shi amma wanga dai awo dai sun zurutun shi ake cewa awo dai wanda za a miki tun daga samun cikin ki aihuwar ki kyauta ake miki shi a shekarun baya ma nake gani har aihuwa ma ai gwamnati ta dauke awai kuwa gwamnati ya dauke ki awon cikin ki har aihuwa kyauta ake miki shi daga bayan gadi aka da kana cute kin nan shi ake ce ma aihuwa kyauta yanzu babu shi da dan kika zo likita sai ki bada shi kake dalla 20 an ki aihu shi kama ce ake cewa ki aihu amin sai kike kuma kin samu maganin ki isasshe duka yanda ya kamata ke gani kenan kin kare lafiyar ki kin kare lafiyar dan ki da cikin ki
mata na kokin cewa akwai matsalolin da suke samu in sun zo awo me za ku cewa game da haka
matsalolin ke samu wajen mata haka su ma mata muna yata cin gari muna tambayar su matsalolin suke samu suka zo likita sai su ce suka zo likita abin da ke sa ba su wa likita wurin awo ciki saboda in suka zo za su kai har rana shi kuma ka san awo in a tsaya awo na tsakani da Allah sashin ki da ta karantu ta san dokokin awon cikin mace in za ta yi awon cikin mace wallahi duk mace guda tana ɗaukar kamar minti da kusan kai minti 10 don ta bincike ta ga lafiyar jikinta ai ba da a zo ɗaya ne a ɗora maka hannu kawai a ce tashi a cikin takarda a'a sai an tsaya an bincike ki an dibe shi ɗan in ɗanki na motsi a diba a kina da shi ne a diba a gani baki da kumburi a diba a gani awon tsayin cikin ki ya kai wata nawa a cika takardu tun da ai ba miki awa sai ki haka nan dole ne sai an bi takardu dalla dalla wanda da kin dawo aka dibi kamar an san takardar ka za a shawo ta ayin kullu su mata sun sani banda karar kin kirkoi gare su annun su akwai fish wanda ake cika musu wanda kin zo za a dauko ta wannan fish kin akwai ran sanyi ma iri cikin ta komai akwai cikin shi akwai awon zahin jiki akwai awon tension akwai awon itsari akwai irin exam akwai ciki akwai abun ga tsayin cikinki akwai a gani danki a cikinki dan da ke riko ciki yana motsi kin gani ko shi ne ke ce ma bata maka da yaka na wannan shi yasa ake dora miki wannan ke dan kamar dan falaukin da ake dora miki da ciki sashin ta dora kunnan ta cikin shi to kenan dole ne in kun kai kusa tun a ini to a dauki akan ma minti 10 awa nawa za a yi ka karin ku awa mun gani kenan shi samke so mata su zo shi awo lalle muna da kwarai mu likitoci amma kar ka zo neman lafiya ai ba ganin wannan in an ce ki kai kare shi da malikin tare ki samu lafiya kanki wallahi zan tsayawa dan in samu lafiya amma mata masha Allah sun yi wani akwai masu zawar na ran ne ku fara awo sai ka cike ni ana samu kan mace 30 wata fara zawa kin ga sai amma wannan karne kin amma wannan fishkin akwai tsohi wanda su da yasa suna fishoshin su ma suka zo dole sai an bincike su ba shi yana za a cikin ɗakin nan kawai a yi tuwa kana ba a'a sai an tsaya an bincike ku an samu lafiyar ku kenan shine kuke ganin kamar muna lati mun kyale ku kuna nan zanna ana tayi ana tsada ya kamata mu fahimci juna likita bayi in ba dan malati ba shi in ba likita ba kenan mun zama yau uwa ɗaya uba ɗaya in kun zo likita ku sakin shikin ku kamar kun zo gidan ku ne kuma duk matsalar ke gari ka sai ga ma sashin ka duka zo shi awo